إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك أيها المسلمي من أبوريك ألا مدوك كنسركي ليسايك تارامو أتكون ونم بقري ميتار البركة أتكون ونم مسلاتين مسجد الصديق أعونا أنواتا متزريا domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna 22 ga watan sha'ban wanda ya daidai ga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga 21 ga watan 2 miladiyya isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2025 muna cikin suratul mujadala wannan kuma shine darasin mu na biyu a cikin wannan sura al-muslimin
innallazina yattaquna Allah a'udillahi minash shaytanir rajim innallazina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم
Allah madaukakin sarki bayan ya ƙara yi mana bayani akan hukuncin zihari wanda larabawa suka kasance suna yi a jahiliya shine Allah madaukakin sarki bayan ya yi bayanin cewa duk wanda suke ƙetara dokokin Allah to Allah ya tanada musu azaba wanda take mai radadi Allah ya ce innal lazina yuhadduna Allah wa rasulahu lalle wa'anda suke saba ma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kubitu kama kubitan ladina min qablihim an wulakance su kamar yadda aka wulakanci wa'anda suka gabane su wa qad anzalna ayatin bayyinat Allah ya ce hakika mun sabkar da ayoyi wa'anda suke mabayyana walil kafirina azabun muhin kuma ga wa'anda suka kafirce akwai azaba mai wulakantarwa yauma yab'athuhum Allahu jami'an ranar da Allah madaukakin sarki za ya tada su a gaba daya fayunabbi'uhum bima amilu, Allah sai ya ba su labari akan abin da suka aikata. Ahsahu Allah wa nasu, Allah madaukakin sarki ya kididdige shi su kuma sun mance da sun aikata shi. Wallahu ala kulli shay'in shahid, Allah mai gani ne a bisa dukkanin komai. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard, shin baka gani ba cewa Allah ya san abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasai. Ma yakunu min najwa thalathatin, babu wasu mutane guda uku da za su zamna su tattauna kan wani abu. Illa huwa rabi'uhum, ba ce Allah madaukakin sarki ya kasance shine na hudun su ba da ilimin shi. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, koda ko mutum biyar ne sai Allah madaukakin sarki ya kasance na shiddan su da ilimin shi. Wala adna min dalika, koda ba su kai uku ba. Wala akthara, koda ko sun yi biyar. Illa huwa ma'ahum aina ma kanu, sai Allah madaukakin sarki ya kasance tare da su duk inda suka kasance. Summa yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah, sannan Allah madaukakin sarki ya ba su labarin abin da suka aikata ranar tashin al-qiyama. Inna Allaha bi kulli shay'in alim, Allah masani ne a bisa dukkanin komai. Waɗannan ayoyi suna yi mana bayanin narko na azaba da Allah madaukakin sarki ya tanada ga mutanen da suke kangare ma al'amari na Allah madaukakin sarki da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar. A yaushe ne Allah madaukakin sarki ya tanada musu wannan azabe? Shine Allah yake cewa yawma yab'athuhumullahu jami'an, ranar da Allah madaukakin sarki za ya tada su gaba daya. Fayunabbi'uhum bima amilu, sai ya ba su labari akan abinda suka aikata. Ahsahu Allah wa nasu, Allah madaukakin sarki ya rige ya kididdige wannan abubuwan, amma su kuma sun manta. Allah yake ba mu labarin cewa shi a bisa dukkanin komai mai gani ne, ma'ana babu abinda yake boye ma zatin Allah madaukakin sarki. Allah yake ce ma zai tun baka gani ba, mut Allah ya san abin da ke akwai a cikin sammai da abin da ke akwai a cikin ƙasai. Babu wasu mutane da za su zamna su tattauna kan wani abu. Mutanen nan guda hudu ne ko guda biyar ne, wata jama'a ce, ba ce sai Allah madaukakin sarki ba yana tare da su da zatin shi da ilimin shi. A nan inda Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu, malaman tafsiri sun ta cewa yuhadduna Allah wa rasulahu, saba ma Allah da manzo koko adawa da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine ƙetare iyakokin Allah. Allah madaukakin sarki a wannan ayar kamar togaciya ce zai yi ga hukuncin da aka zana na zihari. Koda ku mutum bai bi wannan hukuncin ba, to shine Allah yake gargadi ga cewa duk mutumin da bai bi dokokin Allah ba, yuhadduna Allah wa rasulahu, sun ƙetare iyakokin Allah, sun ƙetare abinda Allah madaukakin sarki yayi umarni da shi. Allah ya ce kubitu kama kubital ladina min qablihim, wa'annan mutanen an tsine musu an wulakance su kamar yadda aka wulakance wa'anda suka gabane su. Ku sani cewa ya musulmi a nan da Allah yake cewa innal ladina yuhadduna Allah, masu ƙetare dokokin Allah koko masu saba ma Allah koko masu adawa da Allah da manzon shi, shine abinda Allah madaukakin sarki yake nufi a wannan aya. Ku sani cewa Allah madaukakin sarki ya halaka al'umma da dama. Halaka wannan al'ummar da Allah madaukakin sarki yayi yana da alaka ne da cewa ba su bin dokokin Allah madaukakin sarki, amma Allah yayi alƙawarin cewa ita al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai halaka ta ba kamar yadda ya halaka al'ummomin da suka wuce. Allah madaukakin sarki yake cewa ma kana Allahu liyu'adhibahu, Allah madaukakin sarki ba zai taba kasancewa ba yayi ma al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam azaba. Wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim alhali, wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana ciki. Allah yake cewa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun, Allah madaukakin sarki ba zai mu azaba ba koda ko mun yi abinda al'ummomin da suka gabace mu suka yi, saboda Allah yayi alƙawarin haka ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka. A ƙarƙashin haka duk al'ummar da take so ta tsira duk al'ummar da take so ta samu rabo a duniya ta samu rabo a lahira dole ne sai ta tsaya daidai inda Allah yace ai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace az'a inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar Allah madaukakin sarki ya lissafa cewa duk al'ummar da ba za ta yi aiki ba da abinda Allah madaukakin sarki ya shar'anta mata da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma wannan al'ummar Allah madaukakin sarki ya doke shi tamkar adawa ne wannan al'ummar take yi da Allah madaukakin sarki Allah yake cewa tilka hududullah wa annan sune dokokin Allah wa man yuti illaha wa rasulahu duk mutumin da yayi ma Allah da'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah madaukakin sarki zai sanya shi aljanna wadda koramai suna gudana a karkashinta wadhalika al-fawzul azim Allah ce wannan shine rabo wanda yake rabo mai girma ashe duk al'ummar da take muhadda tsakaninta da Allah ba ta yin abinda Allah ya sanya ta da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar to wannan al'ummar Allah ya ce ba za ta samu al-fawzul azim ba za ta samu rabo kakkabra ba rabo wanda yake mai tsoka haka Allah a karkashin wannan ayar da muka karanta yake cewa man ya'sillaha wa rasulahu duk mutumin da ya saba ma Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yata'adda hududahu yake ƙetare iyakokin Allah madaukakin sarki da iyakokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce yudkhiluhu naran khalidan fiha wa lahu adhabun muhin Allah madaukakin sarki zai sanya shi wuta zai dawwama a cikin wannan wutai walahu adhabun muhin kuma yana da azaba wadda take azaba mai wulakantarwa wannan yana nuna mana cewa duk al'ummar da za ta ƙetare abinda Allah ya ce abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan al'ummar tamkar tana fito na fito ne da Allah madaukakin sarki Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya kuwa anda suka yi imani ati'u Allah wa ati'ur rasul ku yi ma Allah da'a ku yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a wa ulil amri minkum menene da'a shine mu yi abinda Allah madaukakin sarki yace ayi sannan mu bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abi mutane sun doka cewa idan aka ce abu Allah abu manzon Allah za a yi aiki ne da alqur'ani kadai za a yi watsi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga dai daga cikin sahabban shi yana rike da wani littafi wanda cikin littafin da aka ba annabi Musa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kana akhi Musa hayyan da dai a ce dan uwana annabi Musa yana raye ma wasi'ahu illa tibai babu abin da zai sa ya samu tsira a gaban Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa tibai dole sai ya bi shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ashe Allah da yake ce mana innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ayar tana mana bayani ne cewa babu yadda za a yi mutum ya ce yayi imani ya dauki daya yadda daya dole ne sai mutum ya hada da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya kuwa da suka yi imani istajibu lillahi wa lirrasul ku karba ma kiran Allah da kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza da'akum lima yuhyikum idan Allah madaukakin sarki ya kire ku ga abinda zai raya ku ga abinda zai sa ku samu rabo a duniya ku samu rabo a lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne sai mun yi imani da abinda ya zo da shi sannan ne kadai imanin mu zai cika sannan ne kadai kuma bumu yi hito na hito da Allah madaukakin sarki ba amma a duk lokacin da za mu zanki tajawuzul hudud hududikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan muna fito na fito ne da Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yake cewa fala wa rabbika la yu'minu ba za su taba yin imani ba hatta yuhaqqimuka fima sadara bainakum hasse mun sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai hukunci abinda yake shiga tsakaninmu fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت سنن بدا su samu kunci ba a cikin abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zardar wa yusallimu taslima kuma su miƙa wuya wanda yake nayin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kalkashin haka Ibn Taymiyyah a kalkashin littafin shi Majmu'ul Fatawa yake cewa sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala dhahri dabbatihi marratan yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akan saman dabbar shi saman abun hawan shi yayi sallah a saman abun hawan shi wa amara man ma'ahu an yusallu ala zuhuri dawabin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci cewa dukkan mutanen da suke tare da shi kowa yayi sallah a saman abun hawan shi fa wathaba rajulun an zahri dabbati fa salla ala al-ard sai wani mutum daga cikin mutanen da suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sabko sai yayi sallah a ƙasa fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mukhalifun wannan me sabawa ne ya saba ma abun da nayi umarni daga dashi khalafa Allahu bihi Allah madaukakin sarki ya saba dashi Ibn Taymiyyah yake cewa falam yamut hatta irtadda an al-islam wannan mutumin bai mutu ba har sai da yayi ridda ya bar addinin musulunci ashe in wa musulmi idan muna so kada mu fito na fito da Allah madaukakin sarki dole ne sai mun bi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi mu yi hakuri kuma da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a bari shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu za mu ga cewa a ayoyi da dama a hadisai da dama idan Allah madaukakin sarki ya ambata kanshi to yana ambata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mu fahimci cewa abubuwan suna tafiya ne a jere ba a yadda guda domin a dauki guda Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi Ighasatul Lahfan fi Masa'id ash-Shaytan yake cewa aslu kullu fitnatin yake cewa asli akan duk wata fitina wanda mutane suka samu kansu a ciki sawa'an wannan fitinar fitina ce ta duniya koko fitina ce ta lahira Ibn Taymiyyah yake cewa innama huwa min taqdimir ra'yi 'ala ash-shar wannan fitintinin da mutane suka tsinci kansu a ciki ta faru ne a gare su saboda suna kaddamar da ra'ayinsu suna aiki da abinda ra'ayinsu ya ba su akan abinda Allah madaukakin sarki yace yayi da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a goyar wal hawa anil aql ibnu al-qayyim yace duk wahalhalu da fitintinin da al'umma suka shiga a ciki yana tattare ne da kimbin Allah madaukakin sarki da ketar dokokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal hawa anil aql da so da fifita san zuciya akan hankali akan abunda hankali za ya dauka mutane suna fifita san zuciyarsu wannan yana nuna mana cewa idan dai ba mu san mu shiga cikin innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu wa anda suke kiyayya suke adawa da Allah madaukakin sarki to dole ne sai mun ba abunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi hadisi ya tabbata daga Abu Huraira da Allah ta kara tabbata a gare shi da Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ata'ani duk mutumin da yayi min da'a man ata'ani faqad ata'a Allah duk wanda yayi min da'a to hakikanin gaskiya yayi ma Allah madaukakin sarki da'a wa man asani duk mutumin da ya saba min faqad asalla hakikanin gaskiya wannan mutumin ya saba ma Allah madaukakin sarki ya shiga kalkashin innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljanna dukkanin al'ummata za su shiga aljanna illa man aba shi wanda ya kiya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi wa man ya aba wane ne kuma wanda zai kiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ata'ani duk mutumin da yayi min da'a faqad atafa man ata'ani dakhala aljanna Allah ce duk wanda yayi min da'a ya shiga aljanna man asani duk wanda ya saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqad aba hakika wannan mutumin ya ki da ya shiga aljanna wadda Allah madaukakin sarki ya tanada ga wa'anda busu ketar dokokin Allah ba busu ketar dokokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Hadisi ya tabbata, hadisin da al-Imam Ahmad da Abu Dawud suka fitar, hadisin al-Miqdad yake cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala inni utitu al-kitaba wa mithluhu ma, lalle ko saurara cewa lalle ni Allah madaukakin sarki ya bani littafi da wani abu makamancin shi. Ala yushiku rajulun sha'bana ala arikatihi, wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma ku saurara, yayi kusa da atar do wani mutum yana shinkide akan shinhidar shi. Ala arikatihi yaqulu alaikum bihadha alquran, yana shinhide akan shinhudar shi yana cewa ku yi ruko da alqurani mai girma. Fama wajadtu fihi min halal, duk abun da kuka samu a cikin shi na halal, fa ahillu to ku halalta shi. Wama wajadtu fihi min haramin fa harrimu, abun da kuka samu daga ciki na alqurani mai girma wanda Allah ya haramta to ku haramta. Wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana tsoro a samu al'ummar shi wa'anda ba za su yi aiki da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, suna ganin su alqurani mai girma ya wadace su. Alhalin cewa ruku da alqurani mai girma ba zai wadace mutum ba a duniya, ba zai wadace shi a lahira ba, sai ya gama da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk mutumin da ya ruku da alqurani ya bar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan mutumin ya shiga cikin innal lazina yuhadduna Allah wa rasulahu, Allah madaukakin sarki yace an wulakance su kamar yadda aka wulakanci wanda suka gabace su. Haka hadisi ya tabbata, hadisin al-Imam Abu Dawud da Ibn Majah da inganci mai kyau. An Rafi'in, hadisin Rafi'i yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi, da Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada in hadu da wani daga cikin ku yana shingide akan shinhudar shi. Yatihi min amri mimma amartu bihi, azo a ce mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da kaza a cikin hadisin shi, auna haitu an, manzo Allah yace koko a bashi labarin cewa nayi hani akan wani abu, fa yaqulu la nadri, sai yace bam sani ba, ma wajanna fi kitabillahi ittaba'na, abunda muka samu a cikin littafin Allah shine abunda zamu yi aiki da shi. A karkashin haka duk mutumin da yayi watsi da koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan mutumin ya shiga cikin wanda Allah ya ba mu labari a wannan ayar, innal lazina yuhadduna Allah wa rasulahu, lalle wa'anda suke ketar dokokin Allah madaukakin sarki suke ketar dokokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah yace kubitu kama kubital ladina min qablihim, an wulakance su kamar yadda aka wulakanci wa'anda suka gabane su. Anan sai Allah madaukakin sarki yayi amfani da fi'li madi yake cewa kubitu, dan a nuna maka abu ne wanda babu makafa. Duk mutumin da ya bar koyarwar Allah, ya bar koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan mutumin ya wulakanka kamar yadda wannan ayat take ba mu labari. Allah ya ce wa qad anzalna ayatin bayyinatin, a hakikanin gaskiya mun sabkar da ayoyi mabayyana. Anan Allah madaukakin sarki da yace kubitu kama kubital ladina min qablihim, an rige an wulakance su, an tsine musu kamar yadda aka tsine ma wa'anda suka gabace su. Sai Allah ya ce wa qad anzalna ayatin bayyina, dan Allah ya nuna maka babu wani hamzari, babu wani uzuri ga mutumin da zai kin bin Allah ko kuwa ya bi kin manzo Allah, ya bi ya kibin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi, saboda Allah ya aika mishi alqurani kuma ya aika mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za ya koya mishi yaya ne za ya ibada shi. Allah ya ce walil kafirina adhabun muhin, kuma ga kafirai akwai azaba wadda take mai wulakanci. Idan muka lura wannan ayar yawma yab'asuhumullahu jami'an tana da alaka da ayar innal lazina yuhadduna Allah wa rasulahu, kamar da Allah madaukakin sarki yace wa'anda suke ketar dokokin Allah da dokokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da azaba wadda take mawulakanciya. To a ina ne Allah madaukakin sarki zai musu wannan azabar? Sai Allah ya ce yawma yab'afuhumullahu jami'an, ranar da Allah madaukakin sarki za ya tanada su fayunabbi'uhum bima amilu sai Allah madaukakin sarki ya ba su labari akan abun da suka aikata ahsahu Allah wa nasu Allah madaukakin sarki ya kididdige wannan abun su ko mutane sun rige sun mance da sun aikata wannan abu kamar yadda Allah madaukakin sarki yake gaya mana a wata aya watara almujrimina naki aya da Allah madaukakin sarki yake ce mana mushriqina naki suru'usuhum inda rabbihim kana tunawa watara almushriqina mimma kasabu yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha Allah madaukakin sarki yake cewa ranar da za a ba masu ranar da za a ba wa'anda suka kangare wa wudi alkitab ranar da za a azalit tafi fa tara almujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab ranar da Allah madaukakin sarki za ya azalit tafi a hannun wa'anda suka kangare mu Allah suka kangare ma ayoyin manzon Allah suka kangare ma koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce ma li hadha alkitab menene ya samu wannan littafin la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ba ya barin dan abu dan karami koko abu dan babba ba sai ya rubuta wannan abun ba shine Allah ya ce maka ahsahu Allah wa nasu Allah madaukakin sarki ya kididdige wannan abun wa nasu su ko mutane sun mance wallahu ala kulli shay'in shahid Allah me iko ne koko Allah me gani ne akan komai Ibn Kasir a karkashin wallahu ala kulli shay'in shahid yake cewa ai la tahfa alayhi khafiya babu wani abu wanda yake fita daga ilimin Allah yake fita daga gaibin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya rige ya rubuta komai abinda bayu suke aikatawa wannan yana nuna mana cewa ahsahu Allah wa nasu ayar tana koya mana cewa duk dan karamin laifi da bawa yake ganin zai labe yayi ya boye ma mutane ya labe ya zalunci wani ko ya boye yayi wani abu da ya saba ma Allah Allah ya ce to Allah madaukakin sarki ahsahu Allah wa nasu Allah zai rubuta shi a cikin littafi bayan cewa mutane sun manta da wannan littafin wannan aikin da suka aikata wallahu ala kulli shay'in shahid Allah madaukakin sarki mai gani ne akan komai alam tara annallah wannan ayar alam tara annallah idan ka dauka tana da alaka da ayar yawma yab'asuhumullahu jami'an saboda yawma yab'asuhumullahu jami'an tarihi ne da wallahu ala kulli shay'in shahid Allah mai gani ne babu abunda yake boye mushi a cikin abunda bayan shi suke aikatawa dan Allah ya tabbatar maka da cewa duk abinda bayu suke aikatawa ya sani sai ce alam tara annallaha shin yanzu baka sani ba Allah madaukakin sarki ya lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ya san abinda ke akwai a cikin sama da abinda ke akwai a cikin ƙasa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'un babu wasu mutum uku da za su kebe su zamna su yi wata magana ko su zamna su yi wata tattaunawa illa huwa rabi'uhum sai Allah madaukakin sarki ya kasance shine na hudunsu Allah ce koda ko su biyar ne sai Allah madaukakin sarki ya kasance tare da su ashe wannan ayar tana nuna mana cewa kada mu gani cewa za mu labe mu yi abinda Allah madaukakin sarki bai sani ba duk abinda za mu yi Allah madaukakin sarki ya rubuta wannan abu Allah yake cewa am yahsabuna anna la na'lamu sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubu Allah madaukakin sarki yake cewa shin yanzu su tana tunanin za su labe ne ba tare da mun san abinda suke yin sirri akan shi ba da abinda suke tattaunawa akan shi Allah ya ce bala wa rusuluna ladaihim yaktubu tabbas kaw manzanninmu suna rubuta abinda bayan Allah suka kasance suna rubuta abinda bayan Allah suka kasance suna aikata akwai hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Musa al-Ash'ari yake cewa kunna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yakin Khaybar
hatta idza ashrafna ala wadin har sai mun zo lokacin da muke ganin wata al'umma ko lokacin da muka kawo wajen wasu mutane sai mu tsorata fakabbarna wa hallalna sai mu ce Allahu akbar la ilaha illa Allah wartafa annasu aswatahum Abu Musa al-Ash'ari yake cewa sai mutane suna ta daga sautin su suna cewa Allahu akbar la ilaha illa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu ya ayyuhan nas ya ku taron mutane irba'u ala anfusikum manzo Allah yake ce musu ku sassauta kiran ku sassauta cewa Allahu akbar la ilaha illa Allah ma'ana ku karanta a hankali ba tare da kun daga murya ba fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiba manzo Allah yake cewa Allah da kuke kira ba kurma bane kuma ba wai baya nan ne ba innahu ma'akum sami'un qarib Allah madaukakin sarki yana nan tare da ku sami'un qaribun kuma yana nan yana jin abin da kuke fada shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wala huwa illa huwa sadisuhu sai Allah madaukakin sarki ya kasance shine na hudun su wato shine na shindan su wala adna min zalika wala aksara Allah ya ce koda mutanen nan musu kai su uku ba ko su bi ne ko ko sun yi su uku Allah madaukakin sarki ya ce illa huwa ma'ahum aina ma kanu sai Allah madaukakin sarki ya kasance tare da su duk inda suka kasance anan da Allah madaukakin sarki yake cewa illa huwa ma'ahum sai Allah madaukakin sarki yana tare da su masu imani sun rage sun imani cewa Allah ya daidaita akan al'arshin shi to takaka ne kuma bayan Allah ya bamu labarin cewa ya daidaita akan al'arshi kuma takaka ne abinda mutane suke tattaunawa a ce Allah madaukakin sarki yana nan inda suke wannan tattaunawa malamai suka ce ma'ahum ai ana nihin cewa da ilimin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki illa huwa ma'ahum aina ma kanu ai yana nan tare da ilimin shi duk inda suka kasance anan da Allah yake cewa ma'ahum al-ma'iyya al-ilahiyya ta kashi kashi biyu akwai ma'iyya amma akwai ma'iyya khassa ma'iyya khassa ita ce Allah yana tare da masu imani bi ma'ana zai zanki ba su agaji zai zanki ba su nasara zai zanki kama musu a cikin sha'anin su na duniya da kuma sha'anin su na yaƙe-yaƙe da wa'anda suka kangare ma'awin Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah yake ba mu labarin cewa sa'ulqi fi qulubil ladina kafara ar-ru'b Allah yace zan jefa tsoro a cikin zukatan wa'anda suka kafirce fadribu fawqa al-a'naqi wadribu fadribu fawqa al-a'naqi wadribu kull bana Allah yake cewa zai jefa tsoro a cikin zukatan wa'anda suka kafirce anni ma'akum fathabbitu allazina amanu Allah madaukakin sarki zai ce ma masu mala'iku cewa lalle ni ina tare da ku fasabbitul lazina amanu ku kara ma masu imani karfin guwa fadribu fawqa al'anaqi wadribu minhum kulla bana Allah madaukakin sarki ya umarci mala'iku da cewa su kama ma masu imani a yaƙi kafirai wannan shine al-ma'iyyal khassa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa innani ma'akuma asma'u wa ara lalle ni ina tare da ku asma'u wa ara kuma ina shi kuma ina gani wannan shine yake nuna mana cewa wannan ita ce ake cewa al-ma'iyyal khassa sannan akwai al-ma'iyyal amma wadda ta tattaru ne a dukkanin al'umma dukkanin mutane za su kasance a cikin wannan ma'iyya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa awala ya'lamuna anna na'lamu sirrahum wa najwahum shi yanzu bisan cewa ba muna tare da su na'lamu sirrahum wa najwahum muna tare da su a cikin tattaunawar su da a cikin abubuwan da suka kasance suna aikatawa na rayuwarsu ta duniya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa a wata aya wa ma ta'maluna min amalin Allah ya ce ba za ku taɓa yin wani aiki ba illa kunna ma'akum shuhudan idh tufiduna fi ba ce sai mun kasance tare da ku ba lokacin da kuke aikata wannan aikin wannan ita ce al-ma'iyyal amma wadda kowa yana shiga a karkashin ta ita ce nan Allah madaukakin sarki yake ba mu labari yake cewa wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu, sai Allah madaukakin sarki ya kasance tare da su duk inda suka kasance. Summa yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama, sai Allah madaukakin sarki ya ba su labari akan abinda suka aikata ranar tashin alqiyama. Inna Allaha bikulli shay'in alim, Allah madaukakin sarki mai sani ne akan dukkanin komai. Idan muka doka, Allah madaukakin sarki ya ce mana wallahu ala kulli shay'in shahid, Allah madaukakin sarki a bisa dukkanin komai mai shaida ne. Wannan magana sai Allah madaukakin sarki ya ƙara akkadata da cewa alam tara anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, shin baka gani ba ko baka sani ba, Allah ya san abin da ke akwai a cikin sammai da abin da ke akwai cikin ƙasai. Dan Allah ya tabbatar maka da cewa shi a bisa dukkanin komai mai gani ne, sai ce maka ma yakunu min najwa salasatin, wasu mutum bi ko mutum uku ba za su taba labewa ba, suna wata tattaunawa, sai Allah madaukakin sarki ya kasance tare da su da ilimin shi. Sai Allah ya rufe ayar da cewa inna Allaha bikulli shay'in alim, Allah madaukakin sarki mai ilimi ne a bisa dukkanin komai. Wannan yana nuna mana cewa lalle ilimin Allah ya kewaye dukkanin abun da bayu suke aikatawa da dukkanin abun da ke cikin ƙasai da abun da ke cikin sammai. Shi yasa Allah ya bude ayar da cewa alam tara anna Allah, shin baka gani cewa Allah ya'lamu ya sani, sai kuma Allah ya rufe ayar da cewa inna Allaha bikulli shay'in alim, Allah mai ilimi ne a bisa dukkanin komai. Anan da Allah madaukakin sarki yake cewa il wa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, ba zai taba kasancewa ba wasu mutum guda uku da za su zamna suna wata tattaunawa ba, illa huwa rabi'uhum, sai Allah madaukakin sarki ya kasance shine na hudun su. Anan malaman lugha suna da wata ka'ida, idan adadi yazo ya saba ma ma'dud, to yana nufin cewa ma'adudikin ba jinsin din adadikin bane ba. Anan da Allah yake cewa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum, sai bai ce ba ma yakunu min najwa salasatin illa huwa salisuhum, saboda Allah madaukakin sarki ya nuna maka cewa jinsin halinta Allah madaukakin sarki ba irin jinsin mutane ne ba. Kamar yadda Allah yake ba mu labarin a cikin wata aya da Allah madaukakin sarki yake cewa laqad kafara allazina qalu inna Allaha thalithu thalatha, haqiqanin gaskiya sun kafirce wa'anda suke ganin cewa Allah madaukakin sarki dayan uku ne, da suke cewa thalithu thalatha saboda suna ganin da Maryam da Isa alaihi salam da Allah madaukakin sarki dukkanin su alloli ne. To shi yasa a can Allah bai ce ba laqad kafara allazina qalu inna Allaha salisu rabi'a, sai Allah ce salisu salasa, dan Allah ya nuna maka su a wurin su da Maryam da Isa da Allah dukkanin su wasu abubuwa ne wanda suna daukar jinsi guda. Amma a lokacin da ma'adudi ya khalafa, yana nihin cewa wannan tukun na hudun to ba kalar wa'annan mutanen bane ba, dan Allah ya nuna maka cewa ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira, Allah madaukakin sarki yana mana bayanin cewa lalle ya daukaka da abunda kafirai suke fada da abunda kafirai suke gayi na cewa Allah madaukakin sarki daya uku ne, domin Allah ya karyata wannan maganar tasu, yace ma yakunu min najwa salasatin, ba zai taba kasancewa ba wasu mutane da za su labe su tattauna akan wasu abubuwa, illa huwa sadisuhum illa huwa rabi'uhum, sai Allah madaukakin sarki ya kasance cikon na hudun su, ma'ana zai kasance cikon na hudun su amma ba tare da Allah madaukakin sarki ya kasance ba cikin nau'in jinsin su. Wannan ayar kuma tana nuna mana cewa ƴan uwa musulmi, kada mu yi tunanin cewa akwai abinda bawa za ya labe yayi wanda Allah madaukakin sarki baya ganin shi. Kuma ina ga anan ya kamata mu tsaya, abinda muka karanta daidai, Allah madaukakin sarki ya ba mu lada, kuskure ko tuntuɓa halshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.